Seymour, I made it, despite your directions.
Ah, Superintendent Chalmers, welcome.
Watering hamburgers.
I thought we were having steamed clams.
No, no, I said steamed ham.
Steamed hams. steamed hams, despite the fact they are obviously grilled.
Yeah, you know, one thing I should... Excuse me for one second.
Of course. Yes, I should be... Good Lord, what is happening in there?
Aurora Borealis?
Aurora Borealis! It?
No.
Da 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 da